azumin da aka gudanar kan kasafin kudin a ƙarƙashin shugaban kwamitin kudi na majalisar dattawa Senata Muhammad Sani Musa an tantance shirye-shirye da manufofin waɗannan hukumomi da duba da kila su fuskanci kalubalen kuɗi a baki inda aka ba su shawara su yi kokarin wuce waɗannan manufofin domin kasafin kuɗi na shekara mai zuwa ya ta'allaka ne kan haɗarancen kuɗi daga cikin gida da waje da kuma kuɗaɗe da ake samu daga mayar da hannun jari don cike giɓin da ake hasashe wani abu da ƙwararre a fannin tattalin arziki Shu'aibu Idris ne kati ya yi nazari a kai
idan muka dubi ikirarin gwamnati ababe guda hudu ko biyar da gwamnati ta yi ikirari a kansu farko maganan farashin man fetur da akan hagu a ƙarƙashin ƙasa a sayar a yanzu kasuwar duniya tana karɓan kowane ganga guda ɗaya a kan dala 81 gwamnatin Bola Ahmed Tinubu tana tunanin farashin man zai ci gaba da zama akan dala 81 kowace ganga sannan tana tunanin za ta yi amfani ne da farashin dala 79.7 na biyu tana tunanin hauhawan farashi wato abinda muke kira inflation kenan a turanci zai tsaya akan kashi 21% a cikin shekara tana tunanin kuɗin canji na kasashen ƙetare musamman dala Amurka tana tunanin kowace dala za a saida ma jama'a akan naira 750 hakanan ta yi ƙirarin cewa za ta kashe kaman naira triliyan 9 wajen tafiyar da mulki a cikin shekarar ta 2024 ta kuma yi ƙirarin kuɗin kayan cewa za ta yi amfani da naira triliyan 8 wajen ba da ayyuka ko yin ayyuka na ci gaban ƙasa da ƙarshe tana tunanin za ta samu kuɗaɗen shiga daga hanyoyin karɓoɓin haraji da gwamnati take da su kamar naira triliyan 13 sai ta fahimci cewa za ta iya samun gidi wajen abinda za a kashe in aka dangana shi da kuɗaɗen za a samu na shiga saboda haka za ta ciwo bashi na naira kusan triliyan 9 don ta cike wannan gidi
shugaban kwamitin kula da hanyoyi senator ne wakiltar shiga a maso yamma Babangida Hussaini ya ce lallai kiyasin abinda ake warewa yawancin hukumomi baya isa
to ni zan yi magana ma musamman abinda ya fi shafata ma'aikatata kamar yadda kika sani Najeriya tana da titi na gwamnatin tarayya kilo 36,000 kuma a kiyasin da aka yi na kudaden wannan tituna ya kai triliyan 18 amma idan kika kalli abinda ake warewa domin gyare-gyaren titunan a kasafin kuɗi na bana an saka naira biliyan 25 ina naira biliyan 25 za ta gyara tituna na kilo 36,000
shi ma Senator Salihu Mustapha mai wakiltar jihar Kwara ta tsakiya ya nuna cewa abinda ake warewa harkar noma wadda take daya cikin hanyoyin samun kuɗin shiga a kasafin kuɗin ya yi kaɗan
mu ma haka abin ta dame mu domin shekaru bayan da wuce da aka samu wani zuma a Malabo duk shugabannin kasashen Afrika suka zauna suka ce lallai in za a samu ci gaba da ya kamata a harkar noma ko kuma duk abin da ya shafi ministry din agriculture dole a samu kashi 10% kenan na kasafin kuɗin ƙasa a samu kashi 10 a dinga baiwa harkar noma ko aikin gona
shi kuwa ministan kula da kasafin kuɗi Wale Edo ya yi amanna da shawarwarin ƴan majalisar inda ya ce mai yiwuwa ne gwamnatin tarayya za ta kawo buƙatar ƙara yawan kasafin kuɗin shekara 2024 amma idan ta samu ƙarin kuɗaɗen shiga da ta ayyana za ta samu Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.